Midi. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, normal da Lord da kuma niya. Haka kuma ana iya samun Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mawasare assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saruwa da ku a daidai wannan lokacin yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC sai dai wannan karanta da Iso Aliyu Haran da muke da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. To a cikin shirin za ku ji tattaunawar da Nasiru Adamu Elika yayi da mataimakin sakataren mai kula da shirye-shirye da sadarwa tsakanin kungiyar ofishin kwadagon Najeriya wato Comrade No ya turo. Sai kuma mu kawo muku kadan daga cikin tattaunawar da abokin aikin mu na television sashin Turanci Head Adams tai da mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da al'amuran Afirka wato Tibonagi. Sai Rulwan Muktar Abbas ya kawo mana labarin wasanni a takaice daga kasar Ghana amma fa duk waɗannan sai Yusuf Aliyu Harande ya kawo mana cikakkun labaran duniya.
Ladan, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga shugabannin duniya da ke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su mai da gwamnatin Iran saniyar ware muddin ta ci gaba da take-takenta na tsokana fada. Shugaba Donald Trump ya ce Iran ba ta mutunta makotanta ba da iyakokinsu ko 'yancin yawucin ƙasashe. Maimakon haka, shugabannin Iran suna sace dukiyar kasar don su azurta kansu su kuma ta da hankali a fadin kasashen Larabawa da kewaye. Shugaba Donald Trump ya nanata cewar yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 ta dakatar da kasar Iran da ayyukan ta na nukiliya ya fidda Amurka daga ciki babban nasara ce ga shugabannin Iran. Ya kuma kara yawaita kasafin kudin sojoji da kusan kashi 40 don su samar da ayyukan da ya dace da ta da hankali da kasashen da Syria a yankin kasashen Syria da Yemen. Sabon bincike ya bayyana da cewar yakin basasa da aka yi a Sudan ta kudu ya yi sanadiyar mutuwar mutane 382 fiye da adadin lambar da ake da su a da. Rahoton da aka fitar daga makarantar tsafta da kiwon lafiya ta Birtaniya ya ce kimanin rabin mutane da suka mutu sun mutu ne sanadiyar tashin hankali, saura kuma sun mutu sanadiyar wasu cututtuka da rashin samun kulawa ta musamman. Sakamakon ya fito ne sanadiyar ƙididdiga da aka yi na yawan mutane da suka mutu da kuma yawan mutane da aka hassasa da kuma adadin mutuwar da aka samu. Yayin da Sudan ta samu 'yancin kanta a watan Disamba na shekarar 2018, shekaru biyu da rabi kenan bayan samun 'yancin kanta daga Sudan. Mai ɗakin shugaban Amurka Melania Trump za ta ziyarci wasu ƙasashen Afirka guda hudu a watan gobe. Wannan shine ziyartarta ta farko a ƙasashen duniya. Mai ɗakin shugaban Melania za ta ziyarci ƙasar Ghana, Malawi, Kenya da Masar a satin farko na watan Oktoba, a cewar wani bayani da ya fito daga fadar White House yau. Ta ce ranar 1 ga watan Oktoba za ta zama ranar farko da za ta fara tafiya ƙasashen waje, inda za ta ziyarci ƙasashe hudu masu kyau da ban sha'awa a nahiyar Afirka. Ta bayyanar da hakan ne a lokacin wata ganawa a birnin New York daidai lokacin da ake gudanar da taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Matar shugaban ta ce ta kagara ta yi wannan tafiya don yaɗa manufofin shirinta na Be Best, shirin da yake mai da hankali akan ƙananan yara. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi cewar karuwar keta haddin bil adama da kuma takawar al'umma da danne haƙƙin su a siyasa a Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo na sa alamar tambaya akan sahihancin zaben shugaban kasar da za a yi a nan gaba. Rahoton na Majalisar Dinkin Duniya ya nuna matakan musgunawa haƙoƙin bil adama da danne haƙƙin jama'a da bayyana ra'ayi da gudanar da taro cikin lumana da aka yi musamman da hankali daga ƙasashen tun daga shekarar 2017. Wani mutum uku ganin muhimmancin zaben shugaban kasar da za a yi a Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo, ofishin babban kawancen kula da haƙoƙin jama'a na lura da cewar kashi 35 cikin 100 na ƙaruwa saboda haƙoƙin jama'a da aka alamar ka ketawa a can Demokratiyyar Kongo. Rabi kuwa sun sadar da aikin hakan. Shugaban hukumar fannin ayyuka da haƙƙin haɗa gwiwa da fasaha, Georgette Ganiyo, ta ce an akalla an tilastawa mutane hana su yin zanga-zangar lumana, ta kuma ce an yi wa shugabannin jam'iyyun adawa da masu kare haƙƙin jama'a da 'yan jarida da 'yan gwagwarmaya barazanar ta tsorata su, ta kuma lura da cewar wannan musgunawa ce da ake yi wa a faɗin nahiyar. Yayin da karuwar hakan yake afkuwa a sanadiyar ba a hukunta waɗanda suke wannan ayyukan.
Yusuf Aliyu Haran da ke nan aka saurara da labaran duniya. To bari mu fara da tattaunawar da abokiyar aikinmu na sashen talabijin Hyde Adams na sashen ta yi da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da al'amuran Afirka Tibun Nagi, inda yake mata bayanin matsayin Amurka game da zaɓe a Afirka ga kuma abin da yake cewa.
Oftentimes it's assumed that the United States supports opposition candidates in all of these African elections. The absolute truth is, and I can't underline this strongly enough, that the United States has no candidates in any election.
Kusa a kowane lokaci ana cewa Amurka na marawa 'yan adawa baya a zaben ƙasashen Afirka. Batu na gaskiya shi ne, ko kusa, Amurka ba ta da wani ɗan takara da take marawa baya a kowane zaɓe, kuma a kowane lokaci. Abin da kawai muke marawa baya shi ne tsarin da aka bi, ko kuma ya kamata a bi. Da zarar an bi tsarin da ya dace, wanda baya da matsala, wanda zai samar da sahihin zaɓe, wannan shi ne babban burinmu. Kuma abin da koda yaushe muke fatar gani kenan, dan Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo suna da damar su zaɓi duk wanda suke so, muddin an yi zaɓen cikin adalci.
To kana murna da abin da ka gani yanzu?
Let me put it this way. I have gone from being pessimistic to being more agnostic. Oftentimes, unfortunately, people are focused on the
day of the election. Bayan ce bana son mai mugun fata, sai dai mai fatan alheri. Sautari mutane sukan mayar da hankali akan zaben da ake yi, wanda sautari za ta ga ranar zaben ya tafi ba da wata matsala ba. Amma sauran ranakun tafiyar da sauran harkokin zaben su ma suna da ɗimbin muhimmanci. Domin a cikin waɗannan ranakun ne za a tabbatar da duk waɗanda ya kamata su jefa ƙuri'a sun jefa, sai kuma bayan zaben yadda zaben ya kaya, tare da tabbacin cewa wanda jama'a suka zaɓa shi ne aka ƙaddamar ranar da ya kamata a yi hakan.
To bari mu leƙa ƙasar Zimbabwe gani yadda aka samu sauyin gwamnati a cikin jam'iyya guda, kuma ba shakka Amurka da sauran ƙasashen duniya sun taka rawa wajen samun wannan sauyin. Ga bisa dukkan alamu canjin yana kan tafarki mai ma'ana. Kowane taimako Amurka za ta sake wa ƙasar domin ta sake farfadowa har ta sake shiga cikin dangi.
We sure hope that change is real change is on the horizon, because the fact is that Zimbabwe could be one of the stars.
Da kawai za mu yi fata shi ne, canjin da aka samu shi ne domin yanzu ƙasar ta Zimbabwe ta zama ita ce kan gaba a ɗaya daga cikin labarai a nahiyar Afirka. Amma batu na gaskiya ba wani ɓangaren da ƙasar ba za ta yunƙura a kan shi ba. Yanzu kawai babban abin da ke da muhimmanci shi ne zaɓe, domin majalisar dokoki ba shakka ta sa wa ƙasar takunkumi a kan abin da ya dace a ce an yi a ƙasar.
Allah, Allah, Allah. hada kan mu a firar kan sojuna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai mai girma kuma da lumana saban tsari na afirka na kunkuru ma hakika gwarzo na yayi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fare
to yanzu kuma sai a can Najeriya inda Nasiru Adamu Kaya ne ya tattauna da daya daga cikin shugabannin kungiyar kwadago ta Najeriya wato Kamaladin Hutoro akan batun yajin aikin da za su fara gobe. Nasiru kuma ya fara da tambayan sa ne inda a kwana kan wannan batu na goben
majalisar kolin kungiyar kwadago ta NLC ran 19 ga watan Satumba watan da muke ciki ta zauna ta tattauna musamman maganan karin albashi kuma ta baiwa shugaban kungiyar kwadago Comrade Ayuba Wabba umurnin cewa idan gwamnati bata biya wannan sabon albashi da muke kirarin a biya ma'aikata kungiyar kwadago ta shiga yajin aiki na jan kunne har illa masha Allah in Allah ya kai mu karfe 12 dare za mu shiga yajin aiki duka Najeriya ma'aikatu gabaki ya duk za su daina aiki insha Allah
wannan larabin dama nan ne za a samu wannan daren
haka ne mun riga mun bada umurni wa jihohi kungiyoyin mu gabaki ɗaya kuma insha Allah mun san za su dauki umurnin nan ba da wasa ba
kun ce wannan yajin aikin na gargadi ne kwana nawa kenan za a yi a dakatar
ai har illa masha Allah yajin aiki ne na gargadi na jan kunne in gwamnati ta ga ya dace a zauna a tabbatar cewa an amince an bawa ma'aikata haƙƙin su alhamdulillah in kuwa ta ki fallilla alhamdu sai mu ci gaba
amma wata kila labarin da muke mu samu gwamnati na cewa wannan makarin sai ma kamar watan 12 ne za a yi karin albashi wa ma'aikata
to yanzu idan ka dubi yanayin da ma'aikacin Najeriya yake ciki kudin da ake biyan albashi 18,000 bai isan ma'aikaci mafi kankanta ya ma sayi buhun shinkafa yara za su tafi makaranta idan yara ba su da lafiya a cikin wannan 18,000 din ne za a nemo a zaburo a sa a biya kudin asibiti
nan kuke ma bukata ne ya zama mafi karancin albashi da zai kamsa
65,000 muke bukata a biya ma'aikaci mafi kankanta albashi
daga naira 18,000 zuwa 65,000
insha Allah
wannan kowa ya ji zai ce kun yi hadama
ba batun hadama idan ka dubi abinda ake kira a turance cost of living index yanayin rayuwa a yanzu wannan 65,000 din ma ba isan ma'aikaci da matarsa da yaya guda hudu ba isansa za ta yi wata ba
bazan manta ba lokacin da kuka yi zanga-zanga ko neman yajin aiki da aka kara kudin man fetur lita daga naira 87 zuwa 145 mutane sun ce su kawai ba ruwansu da kufa
mutane ba su ce ba ruwansu da bu ba ba su fahimci manufan yajin aikin bane amma ina tabbatar ma cewa in kai ba ma'aikaci ba ɗan uwanka ma'aikata ne ya shafi kowa a shiga yajin aikin nan
abinda nake faɗa ma no toro na san kun yi zanga-zanga da dama a gwamnatocin baya kun yi nasara wannan gwamnatin da wancan karin farashin kuka ce yan jari hujja sun kwace kasar nan mutane da yawa waɗanda muka yi da su suka ce su dai Allah ya ba su dai kuɗin siya sun yarda da gaskiyar gwamnatin nan cewa da gaske take za ta taimaki kasar nan
ta ai mu ma mun faɗa jiki magayi kowa zai ji a jikinsa ba yanda za a yi a ce muna da man fetur a ce kuma mu saye ta da tsada jiki magayi kowa yana ji a jikinsa
to akan wannan batun ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku akan ya za a shawo kan wannan lamari da ya kici ya kicin yawa amma kafin mu bude muku layukanmu a ci gaba da shakatawa da wannan faifan
Mubiya ta Kano mun shige Naija sun dau mulkin kai ba wani ja in ja dan sun kawo hijja amani aboki afuwaja daga nan muzi ya race a fabolta su ma can do sun yayanta Musa yau sun sabunta more zumai san sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga da gujirgi za mu shiga Muce fadar abijan maga ga kofi ya banya yana yanga don ko baya da abin sarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma hawo mota muce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddi bake ta yana amali wani kyakya mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru suma ya ne a hararu
mani imtane a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihsani ba sharu daga nan jirkin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sab sab ko mu ga mulkin nan na da biddaku a kasar sadakansa suke iko ba ka jin ga wani yayi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutambangi sai barzabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi da hulu ba shi abin zargi muke tara kogi sai belji na duba kasa da yawan jeji sun dau yanci kowa yaji tuni kongo suke yin karaji ba sa kaunar mulkin belji Allah 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 hadakan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
To madalla mun samu kiran farko daga Azare wane ne daga Azare
Muna tare da Baba Sadiku dan Baba Unguwar Adama Kwatar
To Baba Sadiku me ra'ayin game da wannan batun Subhanallah Ga suka mun layin Baba Sadiku ya yanke Gaskiya layin Baba Sadiku ya yanke Muna magana ne akan ra'ayin ku shin ina mafita akan wannan batu na yajin aiki kowan lokaci akan magana guda ake wannan lamari yaki cinyewa ba to ga kira daga Niger waye daga jahan mu wa alaikum assalam amma don Allah ka share duwanka
ina mu ga Ibrahim mai wankin hula da rike gode a kin ba
to Ibrahim mai wankin hula me ra'ayinka
to gaskiya ni ra'ayina mafita daya ce Ainihin yi wayannan manyan mu na ƙasa da ake tura musu kuɗaɗe ɓangaren albashi ga malaman makaranta ga 'yan sanda ga masu aiki ofisoshin da ya kamata a ce albashinsu ne ke da tsoka to ba a yin haka nan to gaskiya idan ba ainihin an gyara albashi a ɓangaren ainihin malaman makaranta ba da sauran ƙananan ma'aikatu ba to babu yadda za a samu yau to babu yadda za a ce an samu ainihin ci gaba a rayuwa tattalin Najeriya saboda ainihin wayannan kananan ma'aikatan idan Allah ya hukunci ana musu albashi mai tsoka to mu kananan ƴan kasuwa za mu kowa jin daɗi amma su
to mun gode kwarai Ibrahim mai hula Allah sa wannan shawara naka ya kai ga hunnun da ya dace muna Kaduna yanzu ai a Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam wa ke magana
Alhaji Baɗi insha Allah Shu'aib Ahmed Mahmud daga Kaduna Najeriya
To Alhaji Mahmud me ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayina kan ni ma gaskiya ina goyon bayan wato wayannan wato ma'aikatan saboda idan kai misali kamar da wanda ya saka ne ke magana a dubi malaman primary yanda suke sune ai ma na kasan kenan wallahi especially na jihar Kaduna suna cikin kasanci inda za ka ga cewar wa'in sakoki nasu sai dai a cikin romas cewa ana basu amma a gaskiyar magana wanda bai sani ba za ka ga cewa lalle zai haka ne amma kuma in ya san ina system din ko ya tambaya za ka ji ba haka bane sannan kuma za ka ga an shisha musu alƙawura ku dubi wannan gwamnati ana miki biyayya sosai kamar yadda ake amma ya kamata a ce sun ka dubawa kuma sai a ce idan an ƙari farashin ka zai hauhawa to yanzu sharafan da aiwa ma'aikaci ƙari ko kullum farashin ka na hauhawa yake yi to ya za a ce haka ina fata dai ina roƙon Allah ya sa a sulhunta dai ta duba saboda mene sai su ba al'umma irin cikin halin da za a shiga ta duba a zauna a sasanta dai
to mun gode kwarai Alhaji Mahmud har yanzu dai muna cikin Kaduna waye a Kaduna
to assalamu alaikum mai magana shine Akarami daga Sheikh Akargo mai Kaduna shugaban kungiyar mutulaka na kasar jihar Kaduna
to jawo mun je Akarami na hankalin kai karkata game da wannan
batu gaskiya muna goyon ba dubu bisa dubu miliyan bisa miliyan a kala bayan Allah na albashi haba mai dubu 60 da wasu abubuwa
to
kudin makaranta kiwon lafiya haba abinci ne yake dan Allah yana zuwa ta basu ga kudi ana kashe mai yan sada dubu ko kuma an wasu wasanni ko wazarce da ta kama ga kashin duniya ga ana kashe kudi biliyon kudi haba a gaggauta kara musu duk da magatan maguda nawa ne ma Najeriya ma ko nan wasu kasashen Afirka ma sun fi mu gwatsun albashi mun ta mu masu man fetur masu ma'adanai masu noma masu waye da aka gomba mu talakawa kara musu albashin nan gaskiya ka ban kafin kiran nan
to mun gode da wannan ra'ayi naka a karami Allah ya sa kuma hukunta sun ji wannan kira naka muna bauchi yanzu ai
abauchi
abauchi
muna tare da Abdu kan yaro gadiya
to Abdu da yaro da Allah ya jare duwanka
wato wannan abin da ake magana kai batun kare albashin nan muna koyon baya gaskiya 100%
ayi me a kara
a kara kware da gaskiya
me yasa ka ce ke ya kama
ka fada ga makaranta ga asibiti ga abubuwa da layo da kullum a ce dubu me za ta yi mutum kuma ga yadda yan siyasa yake ba su dumbin kudi wanda ayyukan ko ba su ne suke aikin kasa ma'aikata su suke aiki
to shi mun gode kware abin yaro
an fahimce mu a sasu kar amanta da yan fahimci
to yayi kyau
to
yayi kyau abin dan yaro muna cikin bauchi har yanzu ai abauchi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kabiru mai kaji sai dai
kabiru mai kaji ka share duwan kabiru kuma je wuri
na kace
to ja mu je
a ni sai wannan ke so ba da ma'aikata da gwamnati ayi hakuri gaba da asasanta bai kamata shiga yajin aikin nan ba
to yayi kyau
mu talakawa za mu shiga wani hali a cikin wannan yajin aikin ga asibiti marasa lafiya ran su ta gayyara da sauran ma'aikatai don Allah na roke su danna asasanta da gwamnati tarayyar Najeriya ita kuma ta mutu adalci ba su hakkin su assalamu alaikum ta ci lafiya
to so mun gode kwarai da wannan shawara naka wace magana waye mai kiran mu na gaba
magana da Abdullahi Gwandu daga Kilifis
to Abdullahi Gwandu me ra'ayinka game da wannan batu
wallahi muna ba da goyon bayan da karin mutane albashi
to ka yi yajin aikin kenan ko
a ga yaji
to Allah ya sa mu hukunta sun ji wannan shawara naka to muna magana ne akan me kuka ya kamata kuke jin ya dace a yi domin a kawo ƙarshen wannan kikika kan da kowane lokaci in an tashi sai dai yajin aiki tsakanin gwamnati da ma'aikata an gazcin matsa waye akan layi
Muhammad Sani Ahmad ne daga home local government
to Muhammad Sani daga home to muna jin ka
wato gaskiya abinda yake da akwai ana wa shawara to malamai da ma'aikata sun fahimci kai ko ba gaskiya ba amma fi sabilillahi halin da ake ciki su ce wai a ƙara musu kuɗi har 60,000 da wani abu daga 18
to dai
gaskiya su ba su yi adalci ba saboda haka su duba
aka ce hagun wani damun wani to mun gode Muhammad Sani yanzu muna Bauchi to mun gode da wannan shawara kuma Allah ya sa mu hukunta sun ji muna Bauchi waye Bauchi
assalamu alaikum
wa alaikum salam
kana magana da Sama'il Laisfawa kafin ma da jikar mura kuma Gambe jihar Bauchi
to Sama'il me ra'ayinka game da wannan batu
to ra'ayina dai alhamdulillah muna goyon bayan karin albashi amma kuma zahiri wannan shugabannin kwargo shi shugaban kwargo ayubawa ba to bo hin hal amali ba Najeriya nan ne ana link ana budin nan nan ana toshe nan nan ana toshe nan na goda su kuma halin jama'a suke ciki a kasan ta wannan magana domin a taimaki al'umma saboda rayuwar talakawa ga yadda suka shekaru suna da matsaloli don Allah dubo wannan da fatan za ku tashi lafiya ne magana Sama'il Laisfawa
to mun gode Sama'il Laisfawa kafin ma da waki muna magana ne akan yadda za a shawo ko a samu mafita akan yawan yajin aiki maganar ƙarin albashi shin me ya dace a yi me ya shawarwarinku kowane lokaci aka tashi babba abin da za a yi shine a ce a shiga yajin aiki a ja layi tsakanin gwamnati da ma'aikata madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
zamu so mu labarin wasannin na yau da labarin kwamitin daidaita kwallon kafar kasar Ghana inda matamakiyar maza kujerar kwamitin Madam Lucy Queens take baiwa Black Queens goyin baya ta lashe kofin na Africa na mata wadda kasar Ghana za ta karbi bakuncin sa yayin gabatar da wannan wasa karo na 11 wadda za a yi a nan birnin Accra da Cape Coast. Black Queens dai dama sun jima suna dakon lashe wannan kofin sauki manin uku suna isa wasan karshe a shekara ta 2001, shekara ta 2003 da kuma shekara ta 2007 amma ba su samu nasara ba amma wannan karon sun sha aradu sai sun lashe kofin a nan kasar Ghana. Kofin gasan nan na matar Africa da ake sarari a nan kasar Ghana na za a kiwaya da shi nan kasar Ghana da kuma wasu kasashe na Africa da kamar yadda na nuna bayan an killace kasar Ghana da kofin na gasan na karo shekara ta 2018 za a kiwaya kasashe kamar su Nigeria, Cameroon, Zambia, Equatorial Guinea, Mali, Africa ta Kudu da kuma Algeria yadda al'umma waɗannan kasa masu sha'awan wasan kwallo su kuma da su kalli kofin. Mai koyar da Accra Hasafoku wasa Frank Donatel ya nuna aniyansa na yin aiki da kuma sai asanti kotoko intane ne gudunmuwarsa. Notel ɗan ƙasar Scotland dai an nuna cewar an same shi yana samun hurɗa da kuma sai asanti kotoko bayan murabusin ɗin kuciyarta Pakosi Fabian a matsayin babban mai koyar da Porcupine Warriors ɗin wasa watanni 7 kacal da kama aiki. Nutter dai wadda a shekara ta 2017 ya koyar da Accra Hasafoku wasa a gasan Ghana Premier League ya faɗa cewar a shirye yake yayi aiki kuma zai gabatar da kansa da zaran Asante Kotoko dai ta nuna sha'awa a kansa. Ya faɗa cewar kuma sai Asante Kotoko babban club ne a Africa wacce ke da tarin magoya baya. Babban jami'in zattarwa na kuma sai Asante Kotoko George Mwaku ya nuna cewar tsohon kocin su Pakosi Fabian da ya rabu da club an shakan shi ne da kuɗi dala 50,000 ya sanya hannu wa club ɗin Africa ta Kudu. Pakosi Fabian ya dai murabusin ne ba zato ba tsammani a matsayin kuciyar Kotoko watanni 7 kacal da kama aiki. Shi wannan kohon kuciyar na Kotoko ya bar matsayin nasa kuma aka gano shi a cikin wani hoton video yana shawartawa da wani club a Africa ta Kudu. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga shugabannin duniya da ke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su mai da gwamnatin Iran saniyar ware muddin ta ci gaba da take-takenta na tsokana fada. Shugaba Donald Trump ya ce Iran ba ta mutunta makotanta ko iyakokinsu ko ‘yancin ɗiyaucin ƙasashe. Maimakon haka, shugaban Iran suna sace dukiyar ƙasar don azurta kawunansu sun kuma tada hankalin a faɗin gabas ta tsakiya da kewaye. Sabon bincike ya bayyana da cewar yakin basasa da aka yi a Sudan ta Kudu ya yi sanadiyar mutuwar mutane 382 fiye da adadin lambar da ake da su a da. Rahoton da makarantar tsafta da kiwon lafiya ta Birtaniya ta bayyana da cewar rabin mutane da suka mutu sun mutu ne sanadiyar tashin hankalin, saura kuma sun mutu sanadiyar cututtuka da rashin samun kulawa na musamman. Mai ɗakin shugaban Amurka Donald Trump, Melania Trump, za ta ziyarci ƙasashen Afirka guda 4 a watan gobe, wanda za ta ziyarci ƙasashen a karo na farko. Mai ɗakin shugaban Melania za ta cika wanda za ta ziyarci ƙasar Ghana, Malawi, Kenya da Masar.
To madalla da take cikin labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai gobe da safi ku jo su abokan aikin mu da wani sabon shirin. Wato ciki ko har da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke shiryawa ta gabatar. Yanzu a madadin kwa da kwa nan sashen Hausa musamman Yusuf Aliyu Harande da ya taimaka muka gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya bada umarni. sai injiniyan mu Speed Rock ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauraron lafiya da alheri.